Mai sauraro, sunana Yusuf Nadabu Ismail a kan mita 88.5 a zangon FM daga nan sakatariyar Audu Bako, inda a daidai wannan lokaci wato na ziyarci headquarter babbar kotun jiha, kuma na so zantawa da shi wato mai magana da yawun kotunan Kano Baba Jibo Ibrahim, sai dai na tarar yana kan wani uzuri. Kai tsaye muna tare da barista Umar Usman Danbaito, musamman a dangane da hukunce-hukuncen da aka yanke wa wasu mutane a nan jihar Kano, kusan su tara, wato tun daga farkon wannan shekara kenan zuwa yanzu an samu mutum tara waɗanda kotuna daban-daban suka same su da laifuffuka, kuma aka yanke musu hukuncin kisa. Sai dai wasu mutane suna zargin cewar ba a aiwatar da wannan hukunci idan an yanke. Akan hakan muka so mu ji daga bakin shi kakakin kotunan Kano, sai dai mun samu yana uzuri. Amma kai tsaye muna tare da shi barista Umar Usman Danbaito. Barista, ga zargin da mutane suke cewar idan an yanke wa mutum hukuncin kisa, an same shi da laifin an yanke masa hukuncin kisa, kamar ba a aiwatar da wannan hukunci. Wasu suna zargin kamar ana tauyewa irin waɗancan mutane haƙƙinsu, saboda za a basu cikin fargaba cewar ko gobe ko jibi, ko gobe ko jibi za a iya zuwa a ɗauki mutum a zai a kashe shi. Me barista zai ce game da wannan zargi da wasu suke na tauye haƙƙin waɗanda aka samu da laifi?
To, kamar inda ka sani cewa duk sa'ilin da aka zargi wani ya aikata laifi, to haƙƙi ne na ɓangaren shari'a 'yan sanda su kama shi wanda ake zargi da aikata laifi, in sun gama bincike, in ya aikata, in sun tabbatar akwai ƙanshin gaskiya ya aikata laifin nan, su gurfanar da shi a gaban kotu, wanda za ka ga daga ofisin kwamishinan shari'a ake gurfanar da dukkan laifuffukan da suke ɗaukar hukuncin kisa, mafi yawa za ka ga daga ofis ɗinsa ne. To, idan kotu ta gama sauraron shaida ta tabbatar cewa wannan da ake zargi da laifin kisan kai ko kuma wani laifi da yake jawo hukuncin kisa, to nauyin kotu ne ita ma ta yi hukunci cewa wanda aka zarga da aikata wannan laifin an masa hukunci daidai da abin da doka ta tanada. To, idan kotu ta yi hukuncin kisa, to kuma nauyi ne akan shi mai girma gwamna isa hannu a je a executing din wannan punishment din, kamar inda haƙƙi ne na gwamna idan an aikata laifi, kamar ka idan an yi doka isa hannu ga shi wannan dokar domin ta zama doka in majalisa ta yi, to kuma haƙƙi ne a kansa in kotu ta yi hukunci an sami wanda aka zarga da aikata laifi, gwamna ya rattaba hannu a je a zartar da wannan laifin hukuncin kisa. To, kuma idan ka tsaya kai la'akari a jihar Kano, yanzu za ka ce an doshi wajen shekara 10, ka gane ko, ba tare da an yi ce mutum ɗaya da ije ya aikata wani laifi da doka ta tanada a kashe wanda ya aikata wannan laifin, to za ka ce an fi shekara 10 ba a sa hannu a je a yi haka ba, wanda kuma ni a fahimta ta hakan ba daidai ba ne ba, saboda su hukunce-hukunce ba kamata yi kawai su ta zama a cikin rekod ɗin kotu ba, ba tare da ana zartar da su ba, musamman laifin da ya shafi kisan kai. Da yawa waɗanda aka yanke waɗannan laifuffukan wasu suka kashe, ka fuskanta ko? Kuma Allah maɗaukakin sarki a matsayinmu na musulmi cewa yi walakum fil kisasi hayatin ya ulul albab, akwai rayuwa mai cike da amfani a gare ku a zartar da hukunce-hukuncen shari'a da Allah ya tanada, na cewa wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya ji wani rauni shi ma a ji masa rauni. Kuma za ka ga su kansu waɗanda aka sama da laifin nan babu wani alfana a gare su a ce ga ka kullum a ɗaure a cikin kurkuku, da an yi wani motsi a cikin fargaba kake cewa watakila wannan mutuwar ce ta zo ta lokacin zartar da hukunci ne yi, to sai ka rasa kuma wannan abubuwan ba wai a iya Kano ba, duk zaka ga ragowar jihohi ba a aikatar da wannan abubuwan, kuma ba wani abu bane ni a fahimta ta tsoro ake ji na Turawa masu ikirarin cewa su yan human right ne, saboda haka kaga kuma in za a biya ta tsoron waɗannan kada su yi surutu, to kuma mu al'umma za a bin mu ne a cikin fargaba da musiba, saboda duk wanda isan in ya kashe wani shi ba za a kashe shi ba, mutanen gari sun san Mr. A ya kashe Mr. B, kuma kotu ta ce aje a kashe Mr. A din nan, amma shekara da shekaru an jike a kashe shi, sai kaga jama'a tambaya suke yi wai gaske ne hukunce hukuncen nan ma da kotu take yi na gaske ne, saboda jama'a suna cikin ba sa gani a ƙasa, to saboda haka wannan ƙalubale ne ga gwamnoni,
na'am
ka gane ko su sa tsoron Allah a zukatansu ba tsoron wani bature ba,
na fuskance ka kenan barista, wato ita daga lokacin da kotu ta yi hukunci cewa ta yi hukunci ta gama nata kenan,
idan kotu ta yi hukunci ta gama nata ragowar bangaren zartawa ne suke da damar su rattaba hannu cewa wane da kotu ta same shi da laifi a je a zartar masa da hukuncin da doka ta tanada, to saboda haka kuma yin zartar da wannan hukuncin al'umma zai amfanar, duk wanda isan in ya sari wane shi ma za a sare shi, ko in ya daba wane wuka ya mutu shi ma za a zo a tara jama'a ko a harbe shi ko a rataye shi, gobe ba zai kashe wani ba, wani kuma wanda yake gefe in ya ga an yi haka shi ma ba zai kashe wani ba, to saboda haka kamar inda Allah yake cewa lakum filki ya sa hayatin ya ulul albab, sai an zartar da hukuncin kisasi wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya ji wani ciwo a ji mai ciwo, sannan mutane za su samu rayuwa mai amfanu, saboda haka da ana zartarwa wallahi wannan yawan kashe-kashen da babu shi.
To mai sauraro zan garzaya in bar ofishin Baba Zubo Ibrahim, tunda masana shari'a sun ce idan kotu ta riga ta yi hukunci ta riga ta gama, sai kuma bangaren zartarwa insha Allah Rabbu zan karasa ita ma'aikatar shari'a domin ji daga bakin shi kwamishinan shari'a ko menene yake kawo wannan jinkiri wajen zartarwa ko kuma aiwatar da wannan hukunci wanda kotu take yankewa. Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan sakatariyar Audu Bago.